أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، ولا هادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين حكا ين وما صار من قصد النساء إنا مكسلما إلين تأدين مسلم شيء تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasar littafin diwanin Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda muna nan a cikin diwanin farko na Taysirul Wusul ila Hadratir Rasul, wanda kuma za mu tashi a harfus swadi, harafi na swadun swadi kenan, shine wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa harfus swadi harafi kenan na swadun. سحوت عن لقيد الحسان ولا أسحو عن المصطفى المختار من نحوه الأنحو. شوتي سحوت ناورس أكي عن لقيد الحسان دقى من امتمات النكاوة، أما ولا أسحو بان ورس أكيوة عن المصطفى قبل من زال الله صلى الله عليه وسلم المختار أبن زابي من وند أنحو نكي نفن نحوه وجنشي. Wato yace sahautu na warsake an lagiji lahisani daga barin kyawa mani imtan mata kyawawa, wai ma'ana shine wadansu su in sun shagalta da waƙoƙi da yabo da bege da soyayya ga mata kyawawa masu kyau, to shi wace ni na warsake ba wannan layin nake ba, layin sun manzo Allah nake ni sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka sahautu ni na warsake an lagiji lahisani daga mani imtan mata kyawawa, amma wala asubani warzakiwa kam anil mustafa daga barin sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yabo ne. Al-mukhtar manzo Allah din wanda yake abun zabi, man anhu wanda nake nufin nahu wajen shi, ma'ana wanda dama ni ko can wajen nan nufa shi nake nufi, shi nake so in samu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maha an fuadi kullu ghayrin wa innahu yuthabbitu fihi al-haqa wal haqu la yamhu. Sai ce maha manzo Allah ya shafi kulla gairin dukkan wani an fuadi daga barin zuciyata, wa innahu kuma shi manzo sallama yuthabbitu yana yuthabbitu fihi al-haqa yana tabbatar da gaskiya a cikin zuciyar, wal haqu ita ko gaskiya la yamhu ba ta shafuwa. Wato ana yace maha manzo sallama ya shafi kulla gairin dukkan wani, wato ya shafe wani Allah cikin zuciyata, ya shafe wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyata. Saboda haka duk wani abu na yayi na harkokin duna menene da na son wani abu, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya share shi daga cikin zuciyata, ya man fomatin na duk wasu al'amura wadanda ba Allah da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam fomatin kina go, to shine maha kullu ghayrin ya shafe duk wani abu wanda ba Allah ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, an fuadi daga zuciyata, wa innahu kuma shi yuthabbitu fihi al-haqa ya tabbatar da gaskiya a ciki. Me an kace al-haqu nan ne? Al-haqu nan na farko Allah subhanahu wataala al-haqu ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-haqu ne, addinin musulunci al-haqu ne, al-qur'ani al-haqu ne, to duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya share komai wadanga abubuwa na al-haqu din su kadai a cikin zuciyar nan tawa, shine yuthabbitu fihi al-haqa yana tabbatar da al-haqu ciki gaskiya, wal haqu ita ko gaskiya kuma an sani la yamhu ba ta shahuwa. Saboda ka ba ta shafewa duka wadannan ne din duk alqurani ne an bace su alhaq alhaqukum ko addinin musulunci huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi, irin su ko ga sunan su wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq, ga sunan duka dai da sauran su, to wannan ne shine alhaq kenan, to shine ce manzo Allah ya tabbatar min da wannan alhaq din cikin zuciyata ya share komai daga ciki. Fa in kathara alaqwamu ukthuruhum bihi babai wa in faqi lahu rasu wa ribhu, yace wa in kathara alaqwam, idan mutane suna a yawa suna alfahari da yawan wani abu, to ukthuruhum ne kam zan yi alfahari gare su bihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka babai ci nakina wa in faqi da ciyarwata, ar rasu asulin dukiyar tawa, والرفو دريبا له دون من زالني صلى الله عليه وسلم أتشوف شيء فإن كثر الأقوام إذا ما تجلس على الفهد أبو عند سون كمال لك كو الحكم والتكاثر أو الحكم والتكاثر كل الله كيشوا الفهد يا شغل تدكو to atakathur shi ne fa in kathar al-aqwam idan mutane watan suna yin alfahari da abin da sun ka tara dalla Allah kudi ne sun ka tara mulki ne gare su abubuwa ne kuma dai menene cikin su din dai wanda sun ka tara din to shine ka nufin cewa to in suna wani alfahari shi to ni ba da su ne kai ba saboda haka shine shehu yana son ya gwada mana cewa duk abin da mutane suke alfahari da shi na tarin wadansu al'amura na duniya kuma menene wannan abun wanda suke ji da shi suna alfahari da shi to yace to ne kam ukusara hum bihi zan yi musu alfahari da yawan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne na fi su annabi saboda haka in sun fi ni mulki sun fi ni kudi sun fi ni kaza sun to ni kuma na fi su annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ukusara hum bihi zan yi musu alfahari da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kana da annabi kai da koni dan haka ga wata ce kawai ka zo kana masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya a rayuwarka da komai amma kana kallon wai wani ya hika kana kallon wani da kudi tunda yana da kudi ya fika kana ganin wai wani tunda yana da mulki ya fika kana haba malan ya Allah zai baka alkhairin da zaka samu mulkin da ba da iyaka ko ai mun sani an ka ji alakhira ko duk masu son manzo Allah masu imani da aiki na kware a yaran nan su mulki ne gare su da ma shi yasa ka ji Allah madaukin sarki yake cewa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da zaka ga can aljanna da zaka ga mulki mai girman gaske da ni'imai manya manya to ta yaya za a yi ka zo nan kai ka hin mutum annabi kuma sannan kana kallon wai shi ya hika saboda wani abun duniya to shi wace shi kan ba haka yake fa in kasar laqwa mai mutane suna alfahari da abin da sun ka tara ko kusarahum ni kam zan masu ina masu alfahari ni kuma bihi da manzo Allah sallama na fi su annabi don kai alfahari da kana da annabi ai alhamdulillah wannan ba laifi bane don annabi abun alfahari ne mu duk wanda Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya cancanta ya bugun gaba ya ji dadi yayi murna yayi alfahari don annabin abun alfahari ne shi sallallahu alaihi wasallam fa bai ishi wace cinaki na wayan faki da ciyawata watan bayan na sayan na samu kudi kinan to ciyawar da zan yi arra'su asulin dukiyar tawa warrefo da kuma ribar da anka samu duka lahudun na annabi ne saboda haka ni da annabi ne ni annabi shine kominawa shi ya cinaki na shine ciyawata shine asulin dukiyata shine ribata ni annabi shine kominawa sallallahu alaihi wasallam شتائي وصيف الدهر ذكر محمد بينجح قصدي نعم ذلكم النجح يشي شتائي واتي لوكا تنهن تورن سنجي واتو شيني شتائي لوكا تن سنجينا وصيف لوكا تن بزلاتا الدهر سأون زامني تو ذكر محمد أمبتو منزا الله سلام دو هكا بينجح قصدي بكاتونا سكي بيا نعم ذلكم النجح كي ما دلد ونن بيان بكاتا شيني ساما عن محمد صلى الله عليه وسلم يشي شتائي watan sanyi na wasaifi da basalata wato lokacin zafi addahar duk tsawon zamani to wadanga lokacin ne zikiru muhammadin ambata manzo Allah sune da lokacin sanyi da lokacin zafi ne koyawa shi ba ni rabuwa da manzo Allah sallama ko wani lokaci ne ambaton shi ne yabo ne ne nake tai da kan ga da lokacin zafi ai kuma kaga wadanga lokutan ai sune a gare mu guda biyu ko da lokacin sanyi da lokacin zafi to wadanga lokutan sune muke da su a shekara ko to kowanne daga cikin su yace to shi yaba annabi yake cikin su kaga shikenan baya da lokacin da ba manzo Allah ne yake yi yake an fito ba ko to shine shi ta yi lokacin sanyin watan hunturun sanyi na wasaifi da lokacin zafin bazalana addahar duk tsawon zamani zikiru muhammadin shine an fito manzo Allah sallama don haka fa yanjahu qasdi shi yasa bukatu na suke biya don haka ga ni'ama zalikum annajahu kai ma dallaku da watan wannan biyan bukata menene biyan bukata shi ya samu abin da yake so annabi muhammadu sallama kuma ga jama'a suna tabiya tai saboda annabi muhammadu ne yana nuna musu annabi muhammadu ne yana ƙara tabbatar da bisa ga soyayyar manzo Allah sallama to ai ko wanda yema zalikum annajafu ma da wannan biyan bukata ta jama'a su a tabi son annabi shi ma sallallahu alaihi wasallama habani muradi fihi nahjan muqawwama sayatihi min almadh min ba'dihi madhu yace habani muradi manzo Allah ya bani marfata fihi a cikin shi nahjan shine watan tafarki muqawwama abun miƙarwa na daidai kenan don haka sayatihi minnal madahu da sannu yabo zai zo mashi daga gare ni min ba'dihi almadahu bayan shi kuma sai wani yabon wato yace habani muradi manzo Allah ya bani manufata abinda nake nufi abinda nake guri fihi a cikin shi shine nahjan watan tafarki hanya muqawwama abun miƙarwa saboda shi manzo Allah sallama da ma shi nake so in samu to kuma sai ni samu kuma shi manzo Allah shine hanyar miƙaƙata saldo wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsira mai yadda rasulullahi faqara ta Allah kana bin shi Allah kabi kana bin manzo Allah kuma shikenan ka tsira saboda me saboda zai kai ka wajen Allah subhanahu wataala ne to da haka ya bani abin da nake nufi na samu to saboda haka da godiya da jin dadi da murna sa ya tihi min madahu da sannu yabo zai rika zo mashi daga gare ni min ba'dahu madahu ko bayan shi wani yabo ma'ana wai yabo yabo bayan yabo yabo bayan yabo haka zan tayin yabo gare shi ba sai da zan yankewa sallallahu alaihi wasallam uhassinu irsi bi sifati sifatihi wa li maqwalin fil mustafa lasinun quhu yace uhassinu irsi ina kyautata irsi takadduna bi sifati da zahara sifofi wadanne sifofi ne ce sifati sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ke zana cikin takaddun nawa wali miqwalin ko bayan takaddun da ne zana a rubuce kuma wali miqwalin ina da kwadon harshe lasinun shi wannan harshen watan mai tsananin fasaha kuhu mai tsananin watan gwaninta a cikin ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil mustafa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace uhassinu irsi ina kyautata takadduna duk takadduna rubuci rubuci na ne abu da nake taya rubutawa daga yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waƙoƙi da kuma waɗanda ba na waka ba na fadin darajojin shi da ma'aunin shi ko kamar irin su nujumul hudada da sauran su ko da masu akan magana kan sha'anin manzo Allah irin su nurul basari da sauran da ya tafi da wa'u ba an zo ga diwani din to yace uhasinu dirsini ina kyautata takadduna ina ƙawata waɗannan takadduna wa bi sifati da ambaton sifofin annabi da zana sifofin annabi shine ce bi sifati sifofi wanda sifofi ne ce sifati a sifofin manzo Allah nake nufi su nake zazzana wa Allah akbar yace sannan wali miki wala ina da wani kwadon halshi lasinun mai fasaha quhu mai tsananin fasaha da gwaninta fil mustafa a cikin ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga kenan ya gwadi du ya samu yayi a rubuce don masu karatu masu karanta masu karanta kuma yayi a halshi ma'ana in an zo a majalisai wurin maududi ne wurin wani taro ne wurin mene ne kuma zai yi bayani ya rika speaker ya bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce duka ya samu wannan kasan da za ka samu waɗansu zai iya yi aiki a rubuce amma a magana ka ba shi makarfu ya zo yayi magana cikin jama'a abin sai ya gagara ba zai yi ba ko wani kuma zai iya kwarewa da magana cikin jama'a din ga laspika amma a rubuce kuma hanka ce yayi kuma sai ya kasa to shine ka nufin wali bikirin famous da farisi nan kuhu yace wa madha ala barha ma yusni alayka ya muhammadu aynal madh ya man lahu alfathu yace shi wa yace wa madha ala barhama to waye me laifin barhama yusni alayka dan yana yin yabo gare ka ya Muhammadu ya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ainal madh wanda yake kai ne ainihin yabo baki daya ya mallahu alfathu ya wanda yake dukkan budi na alkhairi gaba daya yake gare shi ko kuma ka ce ya mallahu fathu ya wanda adda inna fatahna laka fathan mubina wato nan shehu radiyallahu anhu yana magana da kuma tambaya ta mamaki yana cewa to wai wa madha ala barhama wai mi Allah yafin barhama cewa da kai ne yake nawa to mi Allah shi ne yusni alayka ya Muhammadu da yana yabo gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi Allah yafin da ya yabe ka wannan irin alkhairai da kake tare da shi don yayi baka to sai mi shine ya Muhammadu ya Annabi Muhammadu ainal madh wanda yake shine ainihin yabo ya mallahu alfathu ya wanda budi yake gare shi baki din alkhairi ko kace ya mallahu fathu ya wanda watan inna fatahna laka fatahan mubina take gare shi sallallahu alaihi wasallam safai wa unsi in khalawtu bi dhikrihi wa man ramatani salamu hibbilahu alwahyu yace safai alkakata wa unsi da ebike wata in khalawtu li dhikrihi in kadaita da ambaton shi ne to nan nake da tsarkaka inji ni tas inji ni wankake na bias sannan inji ni kuma cikin na ebike wa in khalawtu li dhikrihi in kadaita da ambaton shi in kebe ni kadai kenan wa man rama duk wanda ya nufi ta ni salamu hibbi ebike wa ga wannan masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai lahul waihu kai Allah sarki ne ma'ana kai cho ne ai bai samu ni na manzo Allah ni sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani mutum wanda ba annabi bane ba shi ka ebe mana kewa ba a'a manzo Allah shine mai ebe mana kewa saboda haka man rama duk wanda ya nufi tani salamu hibbi ebe kewa ga wannan masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lahul wayhu kai cho gare shi ai ba zai samu ba ni annabi shine nake ebe kewa da shi ba wani mutum ba Allahu akbar shewa kinan radiyallahu anhu yace ka san da ba kalma wailun ko wayhu din nan ko kalma ce ko ta tausayi kace kai ayo Allah sarki wane ko kamar irin wanda misali kana ganin yayi wani abu wanda kila rashin sani ko wani abu wanda kai ya zama abun tausayi kai wane ya aba malan Allah sarki wane sai a ce Allah sarki to shine waihu din nan to lahul waihu kai ce Allah sarki ne ina shi ina ebe mana kewa ai ni manzo Allah ka ebe mana kewa salatun wa taslimun ala khairi hashimin wa alihi wa ashabin bihajatil ruhu yace salatun salati wa taslimin da gaisuwa su tabbata ala khairi hashimin bisa gafiyayyen kabilar banu hashim ko kamar yadda manzo Allah sallama da kanshi faɗa cikin wani hadisi wanda yake cewa watan ubangiji madaukakin sarki watan wasdafani min bani hashim ya zabe ni daga cikin banu hashim cikin wani hadisi ne ya faɗa haka wasdafani min bani hashim to shine yake cewa salati da aminci su tabbata ala khairi hashimin bisa gafiyayyen kabilar banu hashim wa alin da iyalai wa ashabin da sahabban shi wanda biha saboda albaka wannan salati yajtalir ruhu rayuwata ta samu haske rayuwata ta samu wayewa ta samu wankewa ta samu tsarkaka tas tai haske yajtalir ruhu watan raina yayi haske harful aini harfi kinan na aini wato shine harful aini ala almustafa almukhtari mimma ashara albidi salatun wa tasliman min alkulli wal ba'di shi wace salatu salati ya tabbata wa taslimun da gaisuwa min alkulli daga dukka wal ba'di da sashi duka su tabbata ala almustafa bisa ga mata abun zabi wato mustafa manzo Allah kiran sallama almukhtari abun zabi mimma ashara albidi daga tarin fararen fatan nan shi wace salatun wa taslimun salati da gaisuwa su tabbata min alkulli daga duka wal ba'di da sashi dan an ce min alkulli zai iya dauka daga dukkan farare fata wal ba'di da ma sashin su duka ya tabbata gare shi min alkulli kuma zai iya dauka watan ya tabbata min alkulli daga duka shine Allah subhanahu wataala wal ba'di da sashi sune halitta to da salati da aminci da gaisuwa su tabbata daga Allah madaukakin sarki da kuma halittar Allah din duka su tabbata ga manzo Allah salatu salati wa taslimun da gaisuwa su min alkulli daga duka shine Allah subhanahu wataala wa ba'di da kuma sashi duka wadannan salatayen da su tabbata ala almustafa bisa ga manzo Allah almukhtari abun zabi mimma asharil bidi daga ta'arin fararen nan wai ma'ana manzo Allah wanda an ka zabo daga cikin fararen fata su ne larabawa amma sai manzo Allah kuma ya zabe shi daga cikin su larabawa din kuma in kace mimma ashara libidi yana dauka daga cikin manzanni da annabawa wanda Allah madauke sarki ya zabe shi daga cikin waɗannan fararen wannan duk yana dauka sannan mimma ashara libidi kuma duk yana iya dauka daga farare masoya manzo Allah kina sallama saboda haka in kaje albidu nan ne farare watan addiwanin shehu radiyallahu anhu to zai iya dauka kuma watan albidu din wato shine masoya manzo Allah sune farare shi kuma ke manzo Allah komai farin fata shi amma in ake ke manzo Allah to ba fari bane wannan baki ne kuma ko ne bakin fata shi in dai akwai son annabi sunan shi fari to wace yasa sai kaga waɗanda abbakakin fatar amma kaga fararen suna sha'awar su ko kamar irin malamu shehu ibrahim yasir radiyallahu anhu ai bakar fata ne amma fararen ma larabawa masu farar fatan ai suna son shi suna tare da shi kai kana gani dai in kaje kaulah to shine buruzi tajallil zati awwal abidin wa wasitatil ahwal fil basd wal qabdi yace manzo Allah din wanda za a yi salati gare shi ne buruzi tajallil zati wannan wanda yake shine bayyana watan tajallin nan na zatin Allah awwal abidin wanda yake shine farkon mai bauta ga Allah wa wasitatul ahwal wanda yake shine tsakiyar dukkan halaye fil basdi a cikin yalwa wal qabdi da kuma cikin damkewa wato yace buruzi tajalli zati manzo Allah din nan da yake nufi ayi salati din nan gari shine sai yace buruzi tajalli zati wannan din nan wanda yake shine bayyana nan na zatin Allah domin manzo Allah sallama ai gare shi ne ta kan shi ne aka san Allah subhanahu wataala da ba don manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallam ba za a san akwai Allah subhanahu wataala din ba balle ma a bauta mashi ba to kaga ya zama shine bayyana zatin Allah kenan don gare shi ne ubangiji madauki suke tajalli ko shine buruzi tajalli zati shine bayyanar watan bayyana zatin Allah subhanahu wataala awwali abidin wanda kuma shi ne farkon mai bauta ga Allah ko alqurani yana faɗa qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin yawa in Allah inda Allah madaukakin sarki yana da da to ai ni ne farkon masu bauta ga Allah saboda haka da na san wannan dan wasdatul ahwal kuma manzo Allah wannan din wanda yake shine tsakiya halaye baki daya fil basdi a cikin yalwa wal qabdi da kuma watan kunci shine damki ba din wato ko ana cikin lafiya da cikin ciwo cikin talauci da cikin wadata cikin watan zaman lafiya da cikin rashin zaman lafiya da duka dai baki daya shine wasdatul ahwal manzo Allah nan wanda yake shine tsakiyar halaye wasdat halaye fil basdi a cikin yalwa wal qabdi da kuma watan damkewa saw dribuhu bil madhi izhazaha al hada madaddaha da an qawli wa fi'li wa an irdi yace saw dribuhu ka da sannan ko zan faranta manzo Allah rai bil madhi da yabo gare shi iz domin zahzahal khana ya nisantar da alfasha maradda har tsawon zamani an kawali daga harshe na wa fi'ili da aiki na wa an irdi daga mutunci na wato yace sa'ud ibn Rabi'u da sannu zan farantawa manzo Allah sallama rai bil madahi da yawan yabo gare shi zan tayabo ne har manzo Allah ya ji dadi ya farin ciki zan tayabo manzo Allah sallama is domin manzo Allah sallama ya man kome saboda me yace zahal khana ya nisantar da alfasha an kauli daga zance na ba ajin alfasha na fita daga baki na wa fi'li da aiki na ba za a gane na aikata alfasha ba wa an irdi daga mutunci na ba za a ganta cikin alfasha ba maradda har duk tsawon zamani to bisa ga wannan ni ma ina jin dadi bisa ga wannan abu da manzo Allah ya mani saboda haka zan tayabo gare shi har in faranta mashi rayuwa sallallahu alaihi wasallam nabiyyun qubayl al-kawni wahada rabbahu fa sallat alaihi dhatu ahsin bihi bizal gardi yace nabiyyun shi annabi ne wahada rabbahu wanda ya kadaita ubangiji ne ubailal kawni tun gabanin halitta fa sallat alaihi dhatu kuma zatin Allah tai tana yin salati gare shi ka yace ahsin kai mamakin kyau bizal gardi da wannan marufa yace nabiyyun shi annabi ne ubailal wahada rabbahu wanda ya kadaita ubangiji ne da bauta wanda shine wanda yake ya kadaita Allah da bauta ubailal kawni tun gabanin halitta tunda ai mun sani tun kamin a halicci sauran dukkan halitta baki daya samman da kasan ko tun kamin sannan Allah subhanahu wataala ya halicci cikin manzo Allah yana ibada ga Allah madaukin sarki ko to shine wanda yake wahada rabbahu ya kadaita ubangiji ne qubailal kawni gabanin halitta kuma fa sallat alaihi zatu zatin Allah kuma yana salati gare shi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu to fa sallat alaihi zatu kuma zatin Allah yayi salati gare shi kuma yana nan yana yi ko tunda yayi salluna ne yawa fili mudari ne ana yi ba a san sanda an ka fara ba ba a san kuma yaushe za a gama ba Allahu akbar wannan duk yana gwada girma ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallat alaihi zatu ahsin yace kai kai mamakin kyau bizal gardi da wannan manufa Allah madaukin sarki yayi salati gare shi menene manufar to ai a gwada mana girma manzo Allah din shi Allah madaukin sarki ya gwada mana to annabi girma gare shi fa a rike shi da kyau ka a kuskura a yi wasa da labarin manzo sallama to don ya gwada mana haka to manzo Allah sallama sai ga shi ubangiji kashi yana mashi salati dan ya gwada mu mu zo mu kame mu rike manufa ce Allah ya gwada mu salati na mu zo mu kame shi mu rike shi kuma mu tarukun Allah ya mashi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to mu tai sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma wasu na cewa ahsin ka yi mamaki bizal fardi da wannan farilla ai salati farilla ne ko farilla ne a rayuwar mutum a malikiya mazhabin malikiya ko farilla ne ga rayuwarka ka tabbatar da ka taba ma annabi salati ko da su ɗaya ne in kai na ɗayan to ka dauke farilla amma kaga wasu ai farilla suka dauka da cikin gomi ko irin su Imam Shafi'i radiyallahu anhu shi cewa in kai sallah ma baka yi salati ga manzo Allah cikin ta sallaka ta baci koko yawa to wannan to shine wasu na yana zuwa wata su Hasan bizal fardi kai mamakin kyau da wannan farilla da Allah ya farinta ta yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Hasan bizal gardi kai mamaki da wannan watan gardi wato wannan manufa ta yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma kuma sai kai suna cewa kardi kai mamaki da wannan ranci to Allah ya ala nabiyun atana fatihan wa huwa khatimun alaihi thana'i dahara kai ma bihi urdi yace nabiyun shi annabi ne shi wanda atana ya zo muna fatihan yana mai bude dukkan abubuwan alkhairi wa huwa khatimun kuma shine cikamakin annabawa alaihi sana'i yabona ya tabbata gare shi addahar duk tsawon zamani kai ma urdi domin a yadda da ni bihi saboda albarkacin shi sallallahu alaihi wasallam yace nabiyo shi annabi ne shi atana wanda yazo mana fatihan yana mai bude dukkan alkhairai gare mu ko alfatihi kenan wannan aya zo hadisi ko wanda yake cewa cikin sunan li ashar su asma'in inda rabbi yazano ana muhammadu kaza haka wanda yake cewa wal fatihu wal khatim yake cewa shi ne alfatihu sunan shi ne fatihu to shi ne manzo Allah ta'ala ya zo mana fatihan yana mabudin dukkan alkhairai wa huwa khatimu kuma shi ne cikamakin watan manzo annabawa da aka yi ku ko ma kana muhammadun aba ahadin mirjalkum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin alaihi sana'i yabuna ya tabbata gare shi addahar tsawon zamani kai ma urdi domin samu ko za an samu ayyada bi daniya bihi saboda albarkacin yabuna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin in samu yadda Allah madaukin sarki ko manzo Allah shi ma yadda daniya nabiyyun azimun lam tara al-aynu mithluhu wa yub'athu mahmud al-maqamil al-ard yace nabiyyun shi manzo Allah sallama annabi ne azimun mai girman daraja lam tara al-aynu mithluhu ijiya bata taba ganin irin shi ba sallallahu alaihi wasallam wa yub'athu kuma za a tayar da shi ya ladal ard nangun watan bijiro da hadita tashi al-kiyama ko kace ladal ard nangun taro tashi al-kiyama kenan to wa yub'athu za a tayar da shi mahmud al-maqami yana abun gode ma matsayi yace nabiyun manzo Allah annabi ne shi lam taral ayn mithluhu ijiya bace taba ganin irin shi ba ko haka aka rota daga sayyidina hadisan su sayyidina ali da sauransu abai ko yana cewa yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu mai sifan da manzo Allah yana cewa ni ban taba ganin irin manzo Allah ba bayan sanda na gani kamar yan ganshi ba kuma bayan na ganshin ban taba ganin wani kuma iri ne din ba sallallahu alaihi wasallama to lam taral ayn mithluhu ijiya bace taba ganin irin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama sannan waye ba su kuma za a tada shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ladal ardi nan gun bijirowa da halitta wurin tashi alkiyama kenan za a tada shi mahmudal maqami yana mai abun godiya na matsayi ko kamar yadda zo alqurani asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to shine shi wake magana anan nabiyyun azimun khulquhu wa huwa ahmadun alayhi salatu min sama'in wa min ardi nabiyyun shi annabi ne azimun khulquhu nabiyu ne manya ne masu girma wa huwa ahmadu shine ahmadun wanda yafi kowa godiya ga Allah ko shine wa huwa ahmadu shine ahmadu alayhi salatun salati ya tabbata gare shi min sama'in daga sama wa min ardi da ƙasa wai ma'ana halitta sama ta tema annabi salati halitta ƙasa ta tema annabi salati Allahu akbar in kuma kaga dama kuma zai iya dauka min sama'in halitta ta tabbata wata salati ya tabbata gare shi daga Allah madaukin sarki shine sama'in din domin ai Allah madaukin sarki ai shine mafi daukaka dukkan halitta baki dai ku subhanahu wa ta'ala to salatin Allah ya tabbata gare shi gomin abdi haka nan daga ƙasa wato wai duk bayan shi baki daya kakan din su kowa tun daga malaiku zuwa ga annabawa zuwa ga manzanni zuwa ga dukkanin mutane aljanna duka baki daya to salatin su ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sama'in daga sama wa min ardi daga ƙasa kuma in ka dauka kai kace min sama'in daga halittar sama sama malaiku kenan da tauhid da rana da wata wa min ardi da kuma ƙasa duk ya dauka ne ƙasa kuma kaga mutane kenan da sauran dabbobi da sauransu jalilun jamilun sabirun wa huwa shakirun ata rahmatan lil kawni min karamin mahdi yace jalilun manzo Allah mai girma ne mai girman daraja ne sallallahu alaihi wasallama jamilun kikkiawa ne shi ya sabirun mai hakuri ne shi ya wa huwa shakirun shi mai godiya ne ga Allah ata rahmatan manzo Allah ya zo muna don ya zama rahama lil kawni ga dukkan halitta min karamin mahdi daga tsantsar watan karamci na Allah yace jalilun manzo Allah mai girma ne mai daraja ne mai daukaka ne mai girma ne matuƙa daga jalilun buwaye ne kuma jamilun kyakkyawa ne shi sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin mai kyau kamar shi ba sallallahu alaihi wasallam wanda sabirun bai hakuri ne sallallahu alaihi wasallam ga dukkan al'amura wa huwa shakirun bai hakuri ne cikin bautar Allah duk wahalar bautar Allah shi ba hajinta har ibada yake yana sallah kawon shi suna kumburi da komai to sabirun bai hakuri ne wa huwa shakirun kuma shi mai godiya ne ga Allah waɗannan sabobin wanda an ga ce za a tsaya ta bayanin su ai karatu ne mai yawa a cikin jalilun girman manzo Allah bayanin shi za a yi da buwaya tai abun ya girma jamilun a ce mai kyau ne shi ai bayanin kan manzo Allah ai karatu ne yawa gare sabirun a ce mai hakuri ne a ta bada misalai na hakurin shi an yi kaza karatu ne mai yawa wa huwa shakirun mai godiya ne ga Allah shi ma ai abu ne mai girma saboda tsananin godiya tai ga Allah ibada ta shi ma don godiya yake ga Allah ko kamar yadda sayyida Aisha radiyallahu anha ta ga yana tashi yana nafiluli na ibada cikin dare har kawuwan shi suna kumburi take ce mashi a'a ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai da Allah ya ce da ya gafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhara ko da kana da zanubin ma an gafarta inda akwai shi to kuma kake ta irin wannan ibada da yawa hakan ga yace a to bazan afala akuna abdan shakura bazan zan ba mai godiya bake kuma sallallahu alaihi wasallama ata rahmatan manzo Allah yazo don ya zama rahama lil kawni ga halitta baki daya min karamin mahdi daga tsantsafa watan karamci na Allah madaukin sarki afa ga ila kulli al khalaiqi faydahu a akarin bi khairil khaliqi iz amma bil faydi yace afa da faydahu manzo Allah ya kwararar da baiwashi ila kulli al khalaiqi bisa zuwa ga dukkan halitta baki daya yace fa akarim kai kai mamakin girma da karamci bi khairil khaliqi da nafiyan halitta iz amma lokacin da ya game kowa bil faydi da wannan baiwa tashi din wato yace afa da faydahu manzo Allah ya kwararo da baiwashi ila kulli al khalaiqi zuwa ga dukkan halitta baki daya kowa ya amfana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kafirai masu imani musulmai sun samu fadar Allah sun samu baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda za su rayu cikin watan rayuwa ta addini mai kyau sannan kuma su je lafiya su isko alkhairai waɗanda ba su da iyaka kafirai ma sun samu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk wasu musibu da azabu duk Allah ya dauke musu ne su ne albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har izgidu suke koyi Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amdir alna hijaratan min as-sama'i wa suke ciwa wai in dai shi annabin gaskiya ne Allah ya masa ruwan duwatsu na su halaka mana su gani amma Allah ya ce mi wa ma kana Allahu li yu'adhibuhum wa anta fihim ai Allah ba zai musu azaba kana cikin su biyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to albarka manzo Allah kafiran ma sun samu dabbobi sun samu mun ji barewa ko mun jira ko mun ji menene duka manzo Allah bai washe su ka samu ai to shine a fada fa yadahu ya kwalala baiwa ta ila kulli khalaqi zuwa ga dukkan halitta fa akalim kai kai mamakin karamci da faidar khalqi da fiyayyan halitta id amma lokacin da ya game halitta bil faidu da wannan kwalala baiwa ta shi wa min hubbihi tabyadu sudun wa bughduhu bihi suwadda aqwamul li'amun min albidhi Allah akbar yace wa min hubbihi saboda son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tabyadu sudun wadansu bakake sun ka zama farare wa bughduhu kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bihi da shine shi kuma iswadda aqwamun wadansu mutane sun ka zama bakake li'amun yan baya la'anannu min albidhi daga cikin fararen fata ne Allah akbar wato shi yace wa min hubbihi wa min hubbihi saboda son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tabyadu sudun bakake suke yin fari wai ma'ana wanda bakin fata amma yau shine fari tas shine wankake a wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alakhirai an ga zu za a tabbatar da hakan to wai da son annabi wanda abakin kirin sai ya zama farin mutum wajen Allah an fahimta ba ana nufin a ga fata tashi ta canza ta zama farawa ba shi yake nufi a'a ana nufin watan tabyadu sudun bakake suna yin fari shine a wajen Allah madaukakin sarki su ne wankaku su ne farare a wajen Allah saboda suna son annabi sannan wa bughdhu qim manzo Allah kuma bihi da shine iswadda aqwamun wadansu mutane suka zama bakake li'amun wadansu suke na baya yan baya ma'ana wadanda Allah la ta tuke nan min albidi daga cikin farare din domin wai ba daga cikin lalaba kenan da tura da sauran koma wace irin fata ce to da qim manzo Allah kuma su kuma a wajen Allah sunan su bakake ne su wadannan kaga nan ne da yace tabiyyatu sulun bakake suna yin fari da sun manzo Allah shi yasa su bilal suka zama farare ko kuwa wajen Allah suka zama radiyallahu anhu bakaki ne sayyidina Bilal da sauransu ko baki ne amma saboda son annabi ya zama fari yauwa a wajen Allah madaukakin sarki sannan da ya ci wa buquduhu bi suwadda aqwamun kine kuma da shine wadansu farare din yan baya sun ka zama wata bakake su kuma tanan ne su Abu Lahab su Abu Jahl sun ka zama su kuma la'natullahi alaihim ai sun zama yan baya kuma sun zama bakake ko to saboda haka da shi ta wannan ne su kuma sun ka zama yan baya din sun ka zama la'annu na baya su Bilal sun ka zama radiyallahu anhum farare kenan su Abu Lahab ga su lalaba fararen amma sun ka zama wata sun ka zama la'natullahi alaihim Allah ya kare mu to kaga manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da shine ake samun komai a zama fari a wajen Allah wankaki kin to wannan shine to kaga wannan fadala ce ta Allah kware da gaske wanda Allah madaukakin sarki ya dauko wani wanda abaki ya zama fari a wajen shi wanda afaran kuma ya zama baki to muna godiya ga Allah to shine sai shi ma da kaina zai godiya ga Allah ke cewa وهذا بحمد الله تصريف ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبغض فشي وهذا wannan fa wato shine ma'ana na nufin fari ya koma baki saboda kin annabi baki ya koma fari saboda son annabi sallama a wajen Allah madaukakin sarki to yace wahada wannan al'amari tasrifu rabbina jijuwa al'amura ne na ubangijinmu bihamdillah muna godiya ga Allah mu da yamma cikin masu soyayya din lahu alhukmu hukunci duk ya tabbata ga Allah wat tasrifu da jijuwa al'amura bil hubbi a cikin so wal bughdi da kuma kidi wato yana nufin cewa wahada to wannan al'amari da ya faru saboda ka san shi manzo Allah da mahakaiki kana shiga aljannar rahmar Allah to saboda annabi ka samu dan so ne zaka shiga kana shiga wuta Allah ya kare mu zaka shiga dan kin annabi Allah kiyaye mu to shi yasa ce wahada wannan tasrifu rabbina jijuwa al'amari na ubangijin mu canza al'amari na ubangijin mu bihamdillah takai mu dai muna godiya ga Allah wanda yayyo mu bakaken amma kuma sai dai farare a waje ne saboda muna son annabi sallallahu alaihi wasallam lahu alhukmu hukunci ya tabbata ga Allah wat tasrifu da jijuwa al'amura fil hubbi a cikin so shine yake sa son manzo Allah cikin zuciyar wanda yake so wanda bugudu da kuma kin yake son yakin manzo Allah cikin zuciyar wanda yake ki alal mustafa wal ali summa sahabihi salatun wa taslimun ala halatin turdi yace salatun salati ya tabbata wa taslimun da gaisuwa ala ala halatin bisa ga wani hali turdi da zata yadda da manzo Allah ne wannan salati ya tabbata ala al mustafa bisa ga manzo Allah abun zabi wal ali da iyalan shi summa sahabihi sannan sahabban shi sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma ya kulle shi ma wannan harafi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa salatu salati tabbata wata zaliman da gaisuwa alal mustafa bisa ga manzon Allah wal ali da iyalan shi summa sahabi sannan sahabban shi salatu ne tabbata ala halatin bisa ga wani hali turdi wanda zata yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ma a yadda da mu saboda albarkacin wannan salati da ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata da mu a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya watan ba mu dukkan alkhairai na wadanda yake ba duk masu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya kashe mu da su manzo Allah har alakhirah muna fatan Allah ta damu a cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu duk inda yake sa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada mu ga muga manzo Allah din sallallahu ta'ala alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.